Kungiyar ta Jama'atu Nasrul Islam mai Kalkwata a Kaduna wadda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'adu Abubakar ke jagoranta na cikin kungiyoyin da gwamnatin ta nemi su zama ɗan kallo a wurin muƙabalar. Sai dai a sanarwar da ta fitar a Laraban nan, kungiyar ta JNI ta ce ba za ta halarci taron muƙabalar ba wadda aka shirya yi a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Dr. Khalid Aliyu shine sakataren janar na kungiyar ta JNI.
A duk mutumin da yayi wa annabi irin abinda wannan bawan Allah ya yi, to ai shi kenan kuma an kulle kofa, wannan sai a bace kuma tsakani da Allah, kuma Allah ba zai bace ba, zai dauki mataki wato akan sa.
Dangane da furcin da wasu ke yi cewa wannan mataki na kungiyar ta JNI ka iya kawo rabuwar kai musamman tsakanin malamai, la'akari da yadda bakin su yazo daya a farkon lamari, Dr. Khalil ya ce
an samu haɗin kai da farin ciki da gwamnati ta dakatar da shi ta rufe masallacinsa, kuma ita gwamnati shammatar mu tai, kuma ai harkar dama ta fa harkar mu ce, ba harkar wato gidan gwamnati ba ce, harka ce ta addini. Dama tun farko da abin ya faru, da wato an miƙa abin ga fadar mai martaba sarki da zai haɗa malaman Kano a san menene za a yi.
Tuni dai wasu daga cikin al'umma ke ganin wannan matsaya ta kungiyar ta JNI ta zo a makare saboda kwanaki kalilan suka rage a yi wannan muƙabala.
Wanda ya zamanto an yi lacci wurin dakile fitina da kwata-kwata ba da adakile ta din ba.
To amma gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani ga kungiyar ta Jama'atu Nasrul Islam da ma wasu malamai masu ra'ayi irin nata. Comrade Muhammad Garba shine kwamishinan labarun gwamnatin.
Muƙabala da ake magana, malamai Abduljabbar shi ya nema ya roƙa cewa yana so yin wannan muƙabala, haɗakan malamai ƴan Isala, ƴan Tijjaniya da sauransu suka zauna suka tattauna suka haɗa kansu, suka ce su sun yadda da wannan buƙata na Abduljabbar, saboda haka suka rubuto gwamnati takarda cewa sun amince suna so za a yi wannan muƙabala. Gwamnati ta tsaya ta duba ta ce to tunda wannan abu na malamai ne, kuma ga an samu yarjejeniya tsakanin malamai, abinda gwamnati za ta yi shine ta tabbatar da cewa ta ba da cikakken tsaro, ta tabbatar da cewa ta samu wuri da ya dace. Saboda haka jiya ko shekaran jiya an samu takardu daga wurare daban-daban, ba ma Jama'atan Nasarar Islam ba, akwai sauran malamai daban-daban da suka rubuto irin wannan takarda, kuma akwai wanda suka magana da gamna wasu daga cikin malamai. To jiya abinda muka yanke bayan duk mun saurari abubuwan da ma wasu daga cikin malamai suka faɗa da wannan wasika ta Jama'atun Nasarar Islam, sai muka maida abin ga su malamai. Mu dai a matsayinmu na gwamnati, duk abin da ya kamata mu yi mun shirya, idan har malaman nan a shirye suke, za mu tabbatar da tsaro domin a tabbatar da cewa an yi daidai gwargwado ba tare da tashin hankali ban Allah ya da za a yi.
Yanzu dai lokaci ne zai tabbatar da wakanar wannan muƙabala ko akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.